الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon ci gaba da tattaunawa ƙarƙashin wannan maudu'i na yi ma iyaye biyayya. Jiya na yi bayani sosai musamman kan abin da ya shafi haƙƙoƙin iyaye, a kan 'ya'yansu. Na ambaci wasu daga cikin haƙƙoƙi wanda yake na iyaye ne a kan 'ya'ya. Za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana ta maimaitawa, yana ta ambatawa haƙƙoƙin iyaye a kan 'ya'yansu. Sannan idan ka diba za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wasu daga cikin haƙƙoƙi na iyaye. To sannan sai muka tashi magana kan abin da ya shafi falala ta yi ma iyaye biyayya. Domin wani idan aka ce mishi yayi abu kaza, to idan aka ce mishi ga falalar wannan abin, to za ka ga zai yi kama jikin shi, zai yi yin wannan abin, zai yi ɗaukan shi da muhimmanci. Saɓani kawai a kyale shi a ce je kaka yi kaza. Amma idan aka ce mishi koda misali ne, za ka sa mutum aiki sai ka ce mishi je ka da Allah yi mini kaza, sai ka kyale, yana zuwa ya yi misali. Amma ba ɗaya ne ba da in ka ce mishi je kaka yi mini kaza zan baka shika goma, ya zai yi? Za ka ga zai kama abin nan da muhimmanci, zai je ya yi shi. Saboda an gaya mishi falalar wannan aikin, in ya yi shi falalar da zai samu shi ne shika goma. To shi yasa na yi ƙoƙarin tattaro wasu daga cikin falalolin, ba duka ne ba. Kamar yadda na ambata, na harko falalar yi ma iyaye biyayya a taƙaice wasiya ce da Allah ya yi ga bayinsa, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana cikin suratul ahqaf. Allah ya maimaita haka a cikin suratul ankabut, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ahqaf Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayni ihsana, a cikin kuma suratul ankabut sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna, sai aka ce husna ba a ce ihsana ba. Idan ka diba balaga ta alkur'ani za ka ga malamai mi suka ce akan wannan, me yasa a can aka ce wa wasainal insani biwalidayhi ihsana, a nan kuma aka ce wa wasainal insani biwalidayhi husna? To kaga Allah ne ya yi wasiya ga bayinsa da su yi ma iyayensu biyayya, wannan kadai falala ce. Abu na gaba kuma, shi yi ma iyaye biyayya yana daga cikin ababen ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so. Allah Ubangijin da ya halicce ki, ya halicce ka, ya halicce ni, ya halicce mu ga baki ɗaya, ya fi son irin wannan ayyukan, wato yi ma iyaye biyayya. Yau aka ce ga wani misali, babanki ne ko kuma abin da ya shahi mahaifi yake ce, ko kuma wani abu ne makamancin haka, ko ma a ce mutum ga wanda yake so, sai aka ce wannan wanda yake so kin ga irin abubuwan ayyukan da ya fi so, to kai da kake son wannan mutumin ya za ka yi wajen aikata wannan abin da ya yi so? Za ka duk abin da yake so ya yi so, za ka ga da shi kake aikatuwa. To balantana kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so, kaga kumin babi aula kenan. Abin da Allah ya fi so shi ne ya kamata mu zamanto muna tami muna aikatawa. Abu na gaba shi ne yi ma iyaye biyayya, dalilin yi musu biyayya, Allah yana cire maka damuwa, duk wata irin damuwa da take damunka, ko ma wace iri ce. Kamar yadda shi muka yi bayani akan hadithin nan na cikin Riyadus Salihin, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan samari guda uku wanda suka shiga cikin kogo, daga ƙarshe dai mun ji abin da ya faru. Wannan duka iya daga cikin falala ta yi ma iyaye biyayya. Daga cikin falalar yi ma iyaye biyayya shine birrul walidain jihadun fi sabilillah. Jiya a wajen bayani kan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so, hadithin da Abdullah bin Mas'ud ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so, aikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so, akwai abin da ya shahi al-jihadu fi sabilillah, shine jihadi domin ɗaukaka tafarkin Allah. To daga cikin falalar yi ma iyaye biyayya, in kai ma iyayenka biyayya kamar kai jihadi ne domin daukaka tafarkin Allah. Me yasa na hudu haka? Saboda hadisi a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, hadisin Abdullah ibn Umar bin Amr bin al-As, yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani namiji ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, fasta'dhanahu fil jihad, sai ya roki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar shi ya tayi yayi jihadi. Faqala, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan bawan Allah, ahayyun walidak, shin iyayenka suna raye? Qala na'am, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wannan bawan Allah ya ce, eh tabbas suna raye. Faqala, sai manzan Allah qala, sai manzan Allah ya ce, fa fihi ma fajahidu, yace to dangane da iyayenka ma akwai jihadi, kashe ka kula da su ka kyautata musu, kakka tayi wajen jihadin nan, domin idan ka tsaya ka kyautata musu wannan iyayen naka, to kamar kai jihadi ne. Kaga kenan, wannan yake nuna cewa yi ma iyaye biyayya shi ma yana daga cikin jihadi domin ɗaukaka tafarkin Allah. Domin Allah madaukakin sarki shi ne ya ce a yi ma iyayen biyayya, umarni ne daga Allah. Kaga ko duk wanda ya je ya aikata abinda Allah ya umarce shi da ya aikata, kamar ya yi jihadi ne. Haka al-imamu hakim ya rawaito da wani hadithi, wannan hadisi da muka karanta kenan, imamu hakim ya rawaito shi, haka Nasiruddin Albani ya ingantar da wannan hadisi, sannan kuma sai suka kawo wani hadisi wanda yake ingantacce ne daga Muawiya dan Jahimatu, yake cewa anna Jahima atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle Jahima ya zo wa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, faqala, sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inni aradtu an aghzwa, lalle ni ina so in yi jihadi, misali, waji'tu astashiruka, sai na taho in nemi shawararka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, alaka walidatun, shin kana da mahaifiya, mahaifiyarka tana raye? Qala na'am, sai Jahima ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, eh tabbas mahaifiyata tana raye. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, idhab falzimha, kaje ka lizumci wannan mahaifiyar taka, kaje ka lizumce ta, ma'ana kaje ka yi ta mata biyayya, ka yi ta mata hidima, ka yi ta kyautata mata, ka kula da yanda take ciki. Fa innal jannata inda rijlaiha, domin lalle aljannar ka tana karkashin kafafuwanta, ita mahaifiyar taka. Domin idan kaje kana yi mata, kana kyautata mata, kana kula da ita, to la'alla Allah madaukakin sarki yayi mi ya baka aljanna dalilin wannan aikin da kake yi. Kaga wannan yake nuna cewa ashe idan mutum ya tsaya yake kula da mahaifansa, yake kyautata musu, yake musu duk abin da ba ma sai sun bukata ba, to za a iya cewa yana jihadi ne domin daukaka tafarkin Allah. Abu na gaba daga cikin falalayi ma iyaye biyayya shine, wujudu walidayka ala zahri dunya fursatun lidukhulil janna. Allahu akbar. Samun iyayenka a duniya suna raye, a duniya ga sunan suna raye, wallahi wata dama ce ta shiga aljanna da Allah ya maka. Duk wanda yake da iyayen shi a raye kuma bai shiga aljanna ba, to wallahi yayi asara, ba wanda yayi asara kamar shi. Ga iyayenki a raye, amma kuma ranar tashi alkiyama muka to muna shiga aljanna, mu ga babu ke, Allah kiyaye, gaskiya kin yi asara. A insha Allah mu za mu shiga, Allah kiyaye. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin azumi na ambata wannan hadisi, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho minbari cikin masallaci, to minbari yana da wajen tattakawa guda uku, matattakara guda uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka matattakara ta farko sai ce amin, ya taka ta biyu yace amin, ya taka ta uku yace amin. Su sabai kawai amin amin suke ji, su kuma sun san da ba mutumin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali, babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali, barantana su ce mishi kaza kaza ko wani abu makamancin haka. Sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amin amin kin mice ce kake ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai mala'ika Jibril ne ya zo yayi wasu addu'o'i ni kuma nace amin. Kai ka san wannan addu'a ai ba wai magana Allah ya karbe ta bane ba ake. Domin tuni ta karbu. Mala'ika Jibril, shugaban mala'iku, shine wanda yafi kowane mala'ika matsayi a wajen Allah. Shi yayi addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin. Shi kuma manzo Allah yafi kowa alkhairi a wajen Allah. Yafi kowa matsayi a wajen Allah. Aiko ina ga addu'an nan ha. Ba wai maganar karbuwa ko rishin karbuwa ake ba, sai dai wata magana da yace amin ta farko mala'ika Jibril ya zo ya ce ya Allah ka dirmi yadda hancin wanda yanda larabcin ya taho ne na fasarta abinda ake nihi shine ya Allah ka la'anci mutumin da ka san iya daga cikin ɗabi'a ta larabawa shine idan kuna hada da mutum misali in ka kama kanshi ka sa hancin shi ya garzu da kasa to kamar ka wulakanta shi ne karshen wulakanci kenan ka sa ya sa hancin shi kasa ya garza ai shi yasa iya daga cikin sujada dole sai hanci ya taɓa kasa sujada in kika yi sujada da goshi kadai sujada ki ba sunanta sujada ba sunanta wani abu sujada in dai sujada ce sai hanci ya taɓa kasa wallahi naman ta ina ne wallahi sai da ya bani to sai wani bawan Allah gashi malam kato idan nace kato babban mutum ya kai matakin mutum gashi nan dai cikakken mutum amma wallahi kawai ina juya sai naga sujada kawai goshin shi ne kadai yake dora goshin shi kadai yake sujada shi nace miskini subhanallahi wallahi amma kuma kahin mu kare sallah shi ya tayye shi na so in ganshi in gani yanayin shi in ga ina iya mishi magana Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra shi wa'azi ana yin shi ne a inda zai amfanar babu amfanin ka zo wajen da ka san sai mutanen ba sauraron ka zaka yi ba kai wa'azi ba shi da wani amfani shi wa'azi ana yin shi ne inda zai amfanar shi yasa kafin kai ma mutum wa'azi sai ka dibe shi ka lura da yanayin shi akwai wanda in ka gaya mishi gaskiya zai karbu akwai wanda in ka gaya mishi gaskiya gani zai kai wannan yaron wani kuma gani zai kama raina mishi wayo ne to haka ne amma kuma akwai wanda zai ma gode maka in ka gaya mishi gaskiya ana samu sosai da dama akwai kuma wanda wani abin ne kuma daban zai sai a hankali Allah kare mu amin ta harko kenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci shine Allah ya dirmiyar da hancin mutumin da aka ambaci sunana misali aka ce Annabi Muhammad kamar yanda kuka ce sallallahu alaihi wasallam sai mutun yayi shiru yake wadi Manzo Allah yace wanda aka ambace ni amma bai mun salati ba Allah ya la'ance shi me an wani shi shi yasa zaka ga musulmai a ko ina daga an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ji sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idan mutum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci wannan mutum kaga ko ai addu'a ta riga da ta karbu amin ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine Allah ya la'anci mutumin da watan azumin Ramadan yazo har ya kare yanzu ba ya tayye shi ba har ya kare kuma Allah bai sanya shi aljanna ba bai yi wata ibada a cikin azumi da Allah ya yarda da wannan ibada har ya kai shi aljanna ba Allah ya lanci wannan mai amfani wannan mutum shi yasa in azumi ya zo wallahi hama ake a yi ibadu wanda Allah zai karbe su watakila dalilin su Allah madaukin sarki ya sanya mutum aljanna amin ta uku muhallu shahidi kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mutumin da ya tardo iyayen shi guda biyu ko ɗaya daga cikin iyayen shi da rai bai yi wani abin da suka yi mishi addu'a cewa Allah ya ba wannan bawan Allah aljanna ba wannan shi ma Allah la'ance shi kaga ko wannan addu'o'i ba magana karbuwa ake ba shi yasa idan iyayenka suna da rai wallahi tallahi dama ce da Allah ya baki dama ce da Allah ya ba mu inda iyayenmu suna da rai ta mu yi kokari Allah madaukin sarki ya sanya mu aljanna shi yasa hadisi ya zo daga Imam Muslim daga Abi Huraira Allah madaukin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ragima anfihi thumma ragima anfihi thumma ragima anfi kila man ya rasulullah manzo Allah sa sun yake cewa ragima anfu na'am hancin shi ya dirmiye da kasa ma'ana ya wulakanta wannan mutumin ya wulakanta sannan ya wulakanta sannan ya wulakanta sahabbai suka ce kila man ya rasulullah wane ne wannan wanda ya zamanto wulakantacce haka hasso uku kamar mai taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال سيمن ذا الله يأتي من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة لم يدخل الجنة واندا يا ترد إيا ينشي در أرائي غاشي سنكي حالين جرما تيدغة تكين إيا ينشي كوكوما ديكن سسوبيو كوما بيوان أبدا الله يسنياشي الجنة وانا متما الله مدوكين سركي يالا انتشي kaga wannan yake nuna cewa ka samu iyayenka da rai wata dama ce da Allah ya baka dan ka shiga aljanna abu na gaba daga cikin abin da ya shafi falalai yi ma iyaye biyayya wanda zan tsaya akan shi sai in shiga abin da ya shafi haramcin saba musu shine birrul walidain yutilu Allahu bihi al'umr ta mutanen da ba su so su mutu da wuri mutanen da ba su so su mutu da wuri Allah madaukakin sarki ya ba su wata hanya wanda in suka bi ta insha Allah Allah zai ƙara tsawaita musu rayuwarsu mice ce wannan hanyar shine yi ma iyaye biyayya duk wanda yake ma iyayen shi biyayya wallahi Allah yana tsawaita mishi rayuwar shi idan aka ce Allah zai tsawaita wa mutum rayuwa ana magana kan abu biyu ne Allah yana iya ƙara maka kwanaki misali ko kuma Allah madaukin sarki ya ki ƙara maka kwanaki wannan kwanakin naka da Allah ya rubuta zaka mutu a ciki sai Allah ya sa kai ayyuka na ibada wanda mai shekara 100 da kaza ma bai yi su ba sai Allah ya sa maka albarka a cikin rayuwar sai kai wani aiki wanda mutane da yawa ba su yi su ba kai kuma ka samu ladan a yan shekarun kuma da gare ka to shi yasa idan aka ce Allah yana tsawaita wa mutum rayuwa ana magana kan ɗayan biyun nan ne ka a ce Allah yana tsawaita kai tunanin kenan yanzu bari in yi ta biya in yi ta yi ma iyayena biyayya sai na yi shekara 1000 guda a'a wannan magana Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Salman qala yake cewa sai dai ya ce hadisin hasanun ne gharibun yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace babu abinda yake maida abinda ya shafi hukuncin Allah yace illa du'a sai addu'a babu kuma abinda yake ƙara rayuwa kwanakan rayuwa illa albir sai yi ma iyaye biyayya yi ma iyaye biyayya yana daga cikin abin da yake sa rayuwar mutum ta tsawaita ko kuma ta yi albarka kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani hukunci da Allah ya hukunta yana sabkowa ne daga sama to duk lokacin da mutum ya yawaita addu'o'i ita kuma addu'a idan aka yi ta tana yin sama ne shi kuma bala'i da musiba yana hitowa daga sama ne yayyo kasa yazo ya same ka ita kuma addu'a sama take yi ta tai wajen Allah to shi yasa sai manzo Allah ya ce ba abin da yake mai da irin wannan musibar sai addu'a domin Allah madaukin sarki in dai mutun yayi addu'a da yaqini to tabbas cikin daya cikin ukun nan sai Allah ya maka guda imma Allah ya amsa maka shi a yanzu abinda ka roka kin Allah ya baka ko kuma Allah ya amsa amma kuma sai ya sauya maka wani abu misali kin roki a sai Allah ya baki be misali oho ko maya ne dai ko kuma Allah madaukin sarki ya amshi addu'ar amma kuma sai Allah madaukin sarki ya kawar miki da wani bala'i da zai same ki abu na hudu na mance na ce daya cikin uku ko kuma Allah ya amshi addu'ar ya bar bala'in ya same ki, ya ki baki komi, sai ranar tashi alkiyama sai Allah ya baki aljanna saboda wannan addu'a. Wannan duka ɗaya cikin hudu, in dai kin yi addu'a da yaqini to Allah sai yayi ɗaya cikin hudun nan. Misali, kin roki Allah ya baki breve, kawai sai Allah ya baki breve, kin ga wannan Allah ya amsa kuma ya baki abin da kika roka. Kin roki Allah ya baki breve, misali, sai Allah ya ki baki breve, sai Allah ya kawo wani abu. Oho, ki roki Allah ya baki breve, sai kuma ashe Allah ya kaddara radda aka hudo result din nan, kin tayi kin ga sunanki ya hito, garin murna garin dawowa wata shibgege mota za ta yi gabas da ke, to sai kika yi addu'a, ya Allah ka bani breve kinnan, sai Allah ya ce an ki ba a baki breven nan, amma motan nan bar a hana ta kashe ki, sai Allah ya kare ki daga wannan motar, sai ki tayi ki gida lafiya. An yi an baki wani abu ko ba baki wani abu, an kare miki musiba, ko kuma Allah ya ki baki komin motar ta bige ki ba breve kin, ko kuma Allah ya baki breve kin motar ta bige ki ranar tashi alkiyama, sai kuma Allah ya sanya ki aljanna, ko Allah ya hana miki breve kin. Shi yasa ɗaya cikin hudun nan, in dai kin yi addu'a da yaqini to Allah sai yayi guda. Shi yasa anan dan saki hanya kadan dan yi wani magana anan, irin abin da ya shahi jarabawa da ake yi har ana addu'a, Allah ka bamu kaza, Allah ka bamu kaza, zaka ga mutane suna tada hankalinsu akan wannan breve back ko wani abu makamancin haka. Amma yanda mutane suke tada hankalinsu akan wannan, ba sa tada hankalinsu akan jarabawa examen din da za su yi a cikin kabari. Shi examen din nan da za yi a duniya me a ciki, wallahi yana da amfani, a lahira ne ba shi da amfani, amma a nan duniya yana da amfani. Za ka ga mutum ya tada hankalin shi shine exercise, daddy mashi mantan suwar wacece ana zuwa exercise, amma baya zuwa ya yi exercise saboda ranar tashi alkiyama, saboda tambayar examen din da za a mishi a cikin kabari. Gani ake kawai lahiya launi kayo cikin kabari, sai ka mutu ne ha, haka ne mutane suke sa are, ai sai ka mutu ne wani abin zai same ka. Shi yasa wani bawan Allah, to idan baka samu ba kuma irin wannan mutane su suke kara maka takeici in baka samu ba. Misali, an je an yi breve, misali ku biyu, misali ke yanzu yatta ce hatta tardo ki, misali back, misali ne yake bada, Allah kiyaye, kuka zo kuka yi back tare, kawai aka taho back, sai Halima ta samu, Farida bata samu ba, Maryam ko Farida bata samu ba, ta ya magana za ta yi, ta a gida za a zage ka, ga ta nan jiya ga ta hatta samu, kina nan ba karatu dama ba abin da kike, kina tayya ne kina kallon kawai lakire ana rubutu, kina dawo kaza. Ko kuma idan ka shigo gida, idan aka shigo gida wace ta samu kaza kaza, wayyo ashe kuma wace haka abin ya faru, wai ashe bata samu ba, haka ne rayuwa, wace ya sai hakuri, haka ne kaza kaza, wannan abin sai ka shi. Iya daga cikin jarrabawa da mafi yawanci ni da suka same ni abin da ya shahi back, saboda idan mutum ya taho back lokacin da ina college, na tardo hayyata ta biyu tana breve bata samu ba, sai da ta yi breve kusan biyar in ban manta ba. Shekarar da na taho ta samu a shekarar ni kuma na karye a kaha kawata ta kare shekara kusan examen ban yi examen ba sai dan sake turazin dan na sake bade kuma na samu amma da na taho back to fa anan ne aka fafata an fafata sosai da sosai saboda har yau iya daga cikin abinda ina ta roƙon Allah ya sa dai an ci jarabawa iya daga cikin jarabawa ni da suka same ni abin da ya shahi back saboda na yi premier sai na yi terminal sai terminal sai lokacin ta harko dama na harko cert na yi karatu amma ba wani karatu cancan ba saboda lokacin da ina terminal sai abubuwa sun mun yawa ga makaranta yara sahe da marece ga ecole ga makaranta ta uwaye da daddare ga shi a ecole ni ne amir president na association islamic na ecole kinmu kuma ni ne president na association islamic na zandar ga baki daya association islamic na temiki bureau islamic da ake yi sai aka samu matsala abubuwa ban ma samun lokacin karatu wani lokaci haka to dama na shi dai a jiki na dai zan samu amma gaskiya ban wani shi haka sosai ina samu ba result da yato ban samu ba nace to shikenan a sake aka sake a wannan lokacin kuma sai na rage abubuwa sosai ecole nace ban dauka ba zan zamanto amir ba president a ba wani ni in zamanto adjoint kin shi abubuwa da yawa na rage saboda mi karatu kuma shi ma aka yi ba a samu ba sai Allah ya ce ba wa'ancan abubuwan bane suka hana ka samu kawai Allah ne bai yi niyya ba lokaci dai bai yi ba shikenan shi ma ban samu ba dai zan chance kita sai na bar ilaka dai zandar babu ecole privé wanda da koi terminal sai sai nan niyame ni kuma nace gaskiya ban zawa niyame saboda kawai terminal sai sai aka biya mini wata ecole da ake ce ma Benam sai SP Benam Benam aka ce ba Benam B A N A M Benam na yi terminal day a can wallahi tallahi iya daga cikin abinda mutum in bai baiwa Allah zaɓi ba wallahi tallahi wani lokaci yana nadama lokacin da ina so ya gwamnati sai dama ni na tsanya har abinda ya shafi macer da bishin ban san ɗaukar losin ko kaɗan me aka yi SVT tana bani wahala lokacin ina so ya gwamnati SVT ban da mamuwa ne ko saman bileta to ni sai na yi tunanin cewa in na je premier day matsala za a samu saboda premier day SVT sur san ne premier sai SVT sur karanta ne kuma da ya na yi gane matfe sai akan SVT na ce kawai premier sai zan ba tare da na nemi shawarar Allah ba yanzu sai bayan na bar ilaka ne na koma Benam sai ga shi duka mafi yawanci ecole privé da maza ka samu wanda suka yi back daya biyu ne suka zo wanda sun yi D kin kuma sai ga shi SVT in na ma yi su iya SVT ban ma sai aka yi ba wallahi tallahi ban zuwa ecole amma aka yi devoir kusan ni ne zan samu garin note har wani lokaci ne sai da yace sai ya mun muwan ya za a yi showman ya dinga samun garin note kaza kaza da sauransu kawai sai na ga cewa ashe lokacin da na baiwa Allah zaɓi tun ina so gwanda da Allah premier day ita zan yi ta haka amma wannan lokacin shi ma baka in ban samu ba sai na yi baka guda hudu ban samu ba sai na dawo nan ga lokacin da na taho nan ni Amir Sultan na taho saboda dama harkar karatu na ta yi na larabci na taho Amir Sultan shi kuma shekarar aka samu wata matsala shi kuma ba a ɗauki mutane da yawa ba sai na yi wani concours na wata ONG ina yin concours yau aka yi concours ko ban aka yi don result na samu shi ne sai na fara institute sai na aje back na aje candidate labor back day to amma iya daga cikin abinda na yi kuskure sosai wajen ajewa saboda na aje back day maimakon gashi nan yanzu na koma harka abin da ya shahi an saiman professional ɗin ashe sai aka samu matsala ban samun dama wajen exercise sosai ita kuma dai dole sai da exercise SVT, MAT, PC da sauransu sai hakuri ga faransai ga filo ga istorjo la hawla wala quwwata illa billah Allah ƙara nisan ta mutun da wannan maciyar ga na aje kan dalibir shekarai ban samu ba bak na hudu kenan sai da nayi bak guda biyar anabiyar ne Allah madaukin sarki yasa na samu na biyar bak ina na biyar shine wanda nayi a bara na aje kan abin da ya shahi informatic education saboda dama ita ce specialty na a institute da nake yi ina ajewa cikin ikon Allah wallahi tallahi billahi alazim duk karatun da nake lokacin da ina terminal ina neman bak na rantsira Allah bara ban yi daya cikin biyar din karatun da nake ba a cikin ban yi karatu ɗan sankem na karatun da nake a baya ba wallahi tallahi amma kuma sai gashi ina gida ina makaranta ban munta ina makaranta can Tundugumai mai sauƙin mu shi ma ne ya kira ni wanda yake mana matar da specialty ten SPG yake mini felicitation ni ba ma san me aka yi nace lahiya yace ai na samu ikri nace aha yace yi wallahi ban ma sani ba ni ga ni ma makaranta muna karatu da yara to haka ne iya daga cikin jarabawa da Allah yake mawa labarin da naso in bada har na shiga wannan labarin wani bawan Allah ne shi shi ma irin baka haka ne yazo har kanwashi ta tardo shi yanzu da kanwashi ta tardo shi kawai kuma suka yi bak sai ita ta samu shi bai samu ba da suka tai sai yace ma kanwar tashi in kika tai gida kice nayi accident kice wata mota ta samu ta bangaje ni biki ma san inda nake ba kai kice musu ban samu kawai kice musu ke kin samu alhamdulillah amma shi kawai bangaje shi wata mota ta buge shi ni ban ma san inda aka yi da shi ba ya mutu da ran shi wa sani Allah kawai sai yayi gidan ƴan uwansu yace ya zauna ake bashi abinci yana ci yana ta dariya yace musu bai samu baka ba kanwar shi ta samu kawai ita kuma tana zuwa gida ta samu baka in tana cewa ta samu bak a alhamdulillah ina wani wallahi kaza 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 shikenan kawai aka hasa mata ta ta samu bak amma hasa ta tashi ake inna lillahi me yasa yana ina kaza kaza tace ita ta gare wata mota ta to ta dauke shi ba san ina ta tattai da shi ba suka fara yawo asibiti likitoci a tai waccan clinic a tai waccan hospital a tai can ba same shi ba akai kwana daya akai kwana biyu a kwana na uku iya can shi ko iya ta dariya iya can gidan wannan kawai sai yace a kira gida a ce yana nan sai haka kira ɗan gidansu aka ce ya magana baka in a waccan ai ta samu baka wallahi shi dai amma an cewa mota ta buge shi kaza yanzu kwana uku muna ne ba mu san ina aka ko ya mutu ne kaza kaza sai aka ce to gashi nan hu'a nan iya nan da gaske lahiyar shi lo aka ce lahiyar shi lo ba abin da ya same shi da gaske ba abin da ya same shi lahiyar aka ce sai dai bai samu baka ba wani baka da Allah ba dai lahiyar shi lo ba dai laye shi lobe suka ce laye lo shikenan kaga da bai wannan dubara ba da ana samu matsala da wata kila ina ga sai an samu matsala sosai to sai wannan dubara a takaice kenan kaga abin da ya shahi falala ta yi ma iyaye biyayya Allah madaukin sarki yana sanya wa mutum rayuwar shi ta yi albarka ko kuma Allah ya tsawaita rayuwa abu na gaba gaba ta gaba shine haramcin saba ma iyaye haramcin saba ma iyaye saba ma iyaye abu ne wanda yana da matukar azaba da ukuba a kan shi shi yasa zaka ga Allah madaukin sarki yayi ta nuna mana mu yi kokari kar mu sake mu saba ma iyayenmu to abinda ake nihi shine tahrimu uququl walidain haramcin saba ma iyaye uquq shine sabawa shi yasa a yaran larabci abinda ake ce ma uquq shine akasi sabanin albirru idan aka ce birrul walidain yi ma iyaye biyayya to an aka ce uququl walidain shi kuma saba ma iyaye ka san ko ai dama biyayya sabawa biyayya shine akasin biyayya sabo shi uququl walidain yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda ake ce musu al-kaba'ir wanda duk wanda yake aikata al-kaba'ir to Allah madaukakin sarki akwai wuya ne ya yi mishi zunuban shi domin Allah madaukin sarki a koda yaushe yana cewa zai maka kaza amma idhajtuni batil kaba'ir in ka nisanci manya manyan laifuffuka to saba ma iyaye iya daga cikin manya manyan laifuffuka wanda ba kasafai Allah yake yahe su ba sai mutun ya tuba tuba wanda take taubatan nasuha kama wasafahu rasul sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir a cikin wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin bazan yi muku nuni ba in gaya muku menene wa'in ayyuka wa'inda suke manya manyan sabo manya manyan sabo shin bazan gaya muku su ba ku san su hadisi ne wanda Abi Bakrata Nufai bin al-Harith da Allah tabbata a gare shi ya rawaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita haka so uku shin bazan gaya muku laifuffukan da suka fi girma a wajen Allah ba shin bazan gaya muku laifuffukan da suka fi girma a wajen Allah ba so uku manzo Allah yana maimaita haka kulna bala ya rasulullah sai shi Nufai yake cewa sai muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bala muna so ka gaya mana menene ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah yace al-ishraku billah babban laifi babba shine shirka ga Allah ka hada Allah da wani wajen bauta ka bauta wa wani Allah duk wani abin da ake ce ma ibada ka yi shi dan wani sallah ibada ce ana yin ta ne dan Allah sai kuma kai kai dan wani azumi ibada ce ana yin azumi dan Allah sai kuma kai kai dan wani sallah ibada ce ana yin ibada dan Allah sallah ana yin ta dan Allah kai kuma sai kai dan mu mu gani mu ce kana sallah to wannan shine ake ce ma shirka duk abin da yake ibada ne mai sunan ibada shi yasa idan ka karanta akwai littafi usulul thalatha wanda littafi ne na tauhidi ina cewa insha Allah cikin fakansa muna karanta shi wannan littafi a kusan karshe karshe Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo nau'ikan ibada duk wasu abubuwa da ake ce musu ibada ya jero su kusan guda nawa suna da yawa wanda ya jero a ciki to wannan ibada duk wani abu na ibada in ka sarrafa shi kai shi kai ma wani Allah shi to Allah madaukakin sarki kamar kai mishi shirka ne shine ake ce mishi shirka bayan al-ishraku billah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa uququl walidain kadiba kaga a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu labari wasu irin ayyuka ne Allah ya fuso sai Allah yace as-salatu ala waqtiha abu na harko ko sallah akan lokacinta iya daga cikin abin da ake ce ma tauhidi kai dan Allah kuma sai manzo Allah yace birrul walidaini kai ma iyayenka biyayya anan ma kuma sai aka kawo saba ma Allah shine nabi wajen laifi manya manyan laifi bayan shirka ga Allah sai manzo Allah yace wa uququl walidaini kuma saba ma iyaye shi yasa wallahi duk wanda yake saba ma iyayen shi zaka ga rayuwar shi ba za ta taba albarka ba babu yanda za a yi rayuwar shi ta yi albarka ko da rayuwar shi mu a ido muna ganin tana da albarka to wallahi mu bincika mu gani babu albarka a cikin rayuwar shi me nake nihi da koda muna gani a ido koda muna ganin shi wai da kaya ko da gidaje ya samu rayuwa dai ta duniya gashi masha Allah da kuɗi wallahi in ka diba gidan shi za a samu matsala in ka diba cikin zuciyar shi babu nutsuwa in dai yana saba ma iyayen shi duk wanda kaga ya samu duniya mai kyau kuma ana tsammanin zai samu lahira mai kyau to insha Allah zaka ga bai yi wasa wajen kyautata ma iyayen shi ba bayan haka wa kana muttaki'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide yana ya dan kishingida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fajalasa da yana kishingide sai ya tashi ya zauna yana gaya musu me ake ce mani manya manyan laifuffuka ko bayan manzo Allah ya zauna sai ya ce ala ku saurara wa qaulu zu wa shahadati zu da yasasshiyar magana da shaidar zur me ake ce ma shahadatu zur shaidar zur shine ka zo ka yi shaida akan abin da ka san ƙarya ce abin da 'yan siyasa a yanzu suke yi kenan sun je sun yi bata kudaden mutane kuma sai su dauko wani a bashi kuɗi wai shi ya zo ya zai shaida wai da gaske ya yi abin wannan shine ake ce ma shahadatu zur ko kuma kawarki ce ta yi kaza ke kuma kin san da cewa ta yi ita kuma ta ce ba ta yi ba saboda ki kare kawai ki sai ki zo ki ce wallahi ba tai ba ni ne shida ni ce shida na rantsi da Allah ba tai ba kaza 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 wannan shine ake cewa shahadatu zuwa iya daga cikin manya-manyan laifuffuka shi yasa sai mun nisance su wannan hadisi ne hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi kaga wannan kadai ya isa ya tsoratar da mu akan abin da ya shahi kada mu sake mu ringa saba ma iyayen mu ba shi kadai ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi bari in yi da sa manzon Allah yana zaunan nan bai gushe ba yana cewa wa qaulu zur wa shahadati zur wa he maimaitawa yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hatta qulna laitahu sakata har sai da muka ce ina ma manzon Allah ya shiru haka nan mun fahimci ran manzon Allah ya bace shi yasa wallahi mun nisanci saba ma iyaye abu na gaba akwai wani hadisi daga Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu dhunubi yuakhirullahu ta'ala ma sha'a minha ila yawmil qiyama dukkan wani wanda ya aikata wani zunubi a nan duniya kowane irin zunubi ne Allah madaukin sarki yana iya ya jinkirta kama mutun kai ya kama shi tun a nan duniya sai ran tashi alqiyama ya kama shi amma manzo Allah ya ce illa uququl walidain banda saba ma iyaye duk wanda ya saba ma iyayen shi wallahi tun a nan duniya sai Allah madaukakin sarki yayi ne ya nuna mishi sai Allah ya kama shi akhza azizin munqayim sai Allah ya kama shi kamu irin kamun da Allah ya ma fir'auna fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhzatan wabila kadiba kaga irin kamun da Allah ya ma fir'auna to sai Allah ya gwada mishi ya kama shi ya ci mutuncin shi wannan mutumin fa inna allaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al maut domin lalle shi Allah in dai mutun ya saba ma iyayen shi Allah yana gaggauta yi ma wannan mutumin azaba tun a nan duniya tun kafin ya mutu wannan hadisi Imam Tabarani ya fitar da shi haka Imam al-Hakim ya fitar da shi sannan kuma sun ingantar da hadisi hadisi ne ingantacce hadisi na gaba ina so in karanto hadisan ne sannan kuma sai in zo in yi wasu bayanai akai hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ya kara mishi yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi iya daga cikin mafi girman laifuffuka da mutane suke yi shine mutun ya zage iyayen shi mutun yana zage iyayen shi aisa mutun yana zage iyayen shi ko to zamu shi dai kila ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi ta yane ne zai kamar yanda dai muna mamaki yo yane ne zai a ce mutun ya zagi iyayen shi anya ko yana yiwa mustahil mutun kawai ya zagi iyayen shi baya yiwa sai suka tambaye manzo Allah sahabbai su ma kamar kun sani kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi yane ne zai mutun ya zagi iyayen shi baya yiwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yasubbu abar rajula fa yasubbu abahu zai zagi baban wani shi ma sai ya zagi baban shi to in ka zagi baban wani shi ya zagi babanka kamar kai ka zagi babanka ne wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu zai zagi mahaifiyar wani shi ma sai ya zagi mahaifiyar shi dukan su suna ta tsine ma iyayen suna ta zagin iyayen su ba tare da sun sani ba to kaga wannan duk iya daga cikin saba ma iyaye iyayen da suka haife ka suka ci yadda ke misali kika zamanto har inda kike a yanzu amma kuma kawai rana kai daga ki ta lulluka musu zagi subhanallahi anya kin musu adalci to iya daga cikin abin da bamu lura da shi wajen biyayya ga iyaye wallahi wannan ba karamin me yake da suna mawdu'i bane ba akwai wani abu da zan kawo wanda zai zamanto mana izina kissar wani bawan Allah jiya na manta sunan shi sahabin nan shine ake cewa Alqama ba Alqama ba Alqamatu sunan shi ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matashi wanda ake ce mishi Alqama sunan shi matashi ne mai kokari wa kana kathirul ijtihad fi ta'ati Allah fi salat was-sawm was-sadaqa ya kasance alqama yana kokari sosai wajen yi ma Allah biyayya. Salla ce, azumi ne, sadaka, kyautata ma iyaye, sadar da zumunta, duk wani abu da ya shafi aikin kirki, aikin da Allah yake so, to yana da kokarin aikata wannan. Ya kasance mutum ne wanda zuciyar shi ta tallaku da Allah madaukakin sarki. Famarada, kawai sai ya rishin lafiya. Washtadda maraduhu, sai rishin lafiyar shi ta tsananta. Kamar zai mutu har ya kai lokacin mutuwar shi ce ma za ta yi. Sai ya aika matar shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta je ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da shi alqama yake ciki. Da ta tayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce, inna zawji alqama fi naza fa aradtu an uallimaka ya rasulullah bi halihi. Lalle mijina alqama yana cikin mawuyacin hali, yana ya zo karshe kamar zai mutu. Shine sai na nufaci in zo in fa arada, na'am, sai shi ya nufaci shi alqama ya turo ni in zo in gaya maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ko kuma na manta ban diba hadisin da kyau ba. Ita mata alqama kin, saboda shi yana cikin wani hali, bai ma san me yake ba, sai ita ta tura zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take cewa sai ta so ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da shi alqama yake ciki. Fa arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah, fa arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ammaran, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ammar wa Suhaib da wani sahabi da ake ce mishi Suhaib, wa Bilalan da Bilal, ya tura su je wajen alqamakin. Wa qala, sai manzo Allah ya ce musu, imdu, ko kuma umdu ilaihi wa laqinuhu shahadata, ku je zuwa ga alqama ku lakkana mishi kalmar shahada. Domin idan mutun ya zo mutuwa, ana so a ringa maimaita kalmar shahada, saboda ya samu ya maimaita, ya hodi ta zamanto ita ce ta karshe. A ringa ce mishi la ilaha illallah, ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Manzo Allah sai ya tura su Ammar da Suhaib da Bilal. Famadau ilaihi wa dakhalu alaihi, sai suka shiga, suka zo suka shiga gidan shi. Fawajaduhu fi naza, sai suka same shi yana ta kama abun hutar rai. Faja'alu yalqawnahu la ilaha illallah, sai suka zauna suke so su lakkana mishi ya ce la ilaha illallah, suna ta maimaita. Walisanuhu la yantiqu biha, Allahu akbar, amma halshen shi kawai ya kasa hodi. Gashi kamar zai hodi la ilaha illallah, halshen shi ya kasa hodi. Menene abin da ya hana shi wannan? Zamu ji. Fa arsalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanuhu bishahada, sai suka tura a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi muna ce mishi ya ce la ilaha illallah, amma halshen shi gashi kamar zai hodi da baki, amma halshen ya kasa hodi. Yana so ya ce la ilaha illallah, ya zo mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda karshen kalmar shi ta kasance la ilaha illallah yayin da zai mutu, in dai musulmi ne ya ce la ilaha illallah, to zai shiga aljanna. To shi yasa suke ce mishi ya ce la ilaha illallah, amma kawai halshen shi ya kasa hudi. Suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kadiba ka, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hal min abawaihi ahadun hayyun, shin daga cikin iyayen shi akwai guda wanda yake da rai? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san baban zaba halshen nashi yake hodi, yace a cikin iyayen shi akwai guda wanda yake da rai? Kila, sai aka ce, ya rasulullah, ummun kabiratun kabiratu sin, yace yana da akwai mahaifiyar shi wadda ta tsuha. Fa arsala ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura gareta, ya tura dan aike. Wa qala lir rasul, sai ya gaya wa wanda zai tahi washin mahaifiya alqamakin. Manzo Allah ya gaya mishi, qul laha, ka ce mata, in tana iyawa, alal masiri ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in tana iyawa ta zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta taho manzo Allah yana son ganinta. Wa illa, amma idan ba za ta iya ba, to ku kai ni gidanta. in ba za ta iya sauwa ba ni ku zo ku kai ni gidanta hatta ya atik har in she zuwa gare ta kawai sai me yake da suna sai shi wannan dan aikin sai ya ce wa manzala san faja ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan dan aikin sai ya tafi zuwa ga sai ya tafi gidansa alkama wajen mahaifiyar fa akhbaraha bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mata maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi idan ta iya zawwa ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma shekaru sun yi mata yawa ta yi girman da ba za ta iya zawwa ba to ni zan tafi zuwa gare ta fa qalat kadiba kaji tsohuwa ce ta tsufa fa qalat sai tace nafsi li nafsi fida'un tace fansar rayuwa ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ana ahaqqu ya'tiyanihi ni nafi cancanta in she zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawakkat wa qamat ala asan sai tai kokari ta tashi ta kama wata sanda tana da wata sanda sai ta rike wannan sandai wa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasallamat sai ta yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama faradda alaiha assalam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida mata sallama wato tace assalamu alaikum manzo Allah ya ce wa alaikum assalam ka wa qala laha to ku saurara ku ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ya ummu alqama ya ke mahaifiyar alqama asdiqini ki mini gaskiya ki fada mini gaskiya wa in kadhabat idan kika yi ƙarya ja'al wahyu min Allah to wahayi zai zo daga wajen Allah madaukakin sarki kaifa kana to ga tambayar nan kafin manzo Allah ya mata tambayar ne sai yake cewa ke mahaifiyar alƙama ki gaya mini gaskiya in hobi ki gaya mini gaskiya ba kika mini ƙarya to Allah zai iya turo mini da wahayi daga sama ya gaya mini gaskiyar abin da zaki boye sai manzo Allah ya tambaye ta to kaifa kana halu waladiki alƙama yace yaya halin danki alƙama yake yaya manzo Allah bai gaya mata cewa gashi ya zo mutuwa ya kasa cewa la ilaha illallah ba sai yake tambaya ta kamar ya mu'amala alƙama take qalat sai tace ya rasulullah ai alƙama kathiru salat mai yawan yin sallah ne kathiru siyam mai yawan yin azumi ne kathiru sadaqa mai yawan yin sadaqa ne shi in dai abin da ya shafi ibada ne to mai yawan yi ne ita kanta ta sheda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ba ta fahimci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi ba manzo Allah yana nihin yaya take ita halin ta da shi meye matsalar ta da shi shine sai manzo Allah ya ce mata fama haluki to ya ne ne halinki yake da shi qalat sai tace ya rasulullah ya mahaikin Allah ana alaihi saqitatun tace aini ina mushi ne alqama ina hushi da shi qala sai manzo Allah ya ce walam ya ake saboda me qalat sai tace ya rasulullah ya mahaikin Allah kana yu'thiru alayya zawjatuhu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa ya'sini yana fifita matar shi a kaina yana saba umarnina dan yayi umarnin matar shi alqama kenan kadiba ka sallah yawan sallah gare shi har mahaifiyar shi ta sani yawan azumi yawan sadaka ibada lahiyalo amma ka ji matsalar shi wa kana yu'thiru alayya zawjatuhu wa ya'sini yana fifita bukatun matar shi akan bukatuna sai ya saba umarnina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sakhta ummu alqama hajaba lisanu alqama an ash-shahada Allahu akbar manzo Allah yace lalle hushin da mahaifiyar alqama take yi shine ya sanya shamaki tsakanin halshin alqama da la ilaha illallah da kalmar shahada wannan hushin da take da shi shine ya sanya halshin shi ya gagara cewa la ilaha illallah ya zo mutuwa ثم قال يا بلال سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا بلال انطلق واجمع لي خطبا كثيرا شيكا يا بلال كاي كرا كتترا من متاني ذا اي خطبه ودتك كهدا من متاني ما سيوا نعم قالت سيتتي ita mahaifiya alkama ya rasulullah wa ma tasna assalamu alaikum salaam wa rahmatullah sai take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma tasna menene ake aikata ya manzo sallallahu alaihi wasallam na'am intaliku wajma li hatban kaseeran jayyid haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal ku je ku tara min hatban yanzu ne na lura ashe ba hutban ne ba hatban abinda ake cewa al hatbu shine itace ku tara min itace mai yawa qalat ya rasulullah wa ma tasna sai mahaifiya alkama tace ya manzo sallallahu alaihi wasallam me zaka aikata da wannan itacen qala akhriquhu bin nari baina yadayki manzo Allah yace zan kona alkama a cikin wuta a gabanki qalat ya rasulullah waladi tace ya manzo sallallahu alaihi wasallam dana la yahtamilu qalbi an tahriquhu bin nar baina yadayya tace ya manzo sallallahu alaihi wasallam zuciyata ba za ta iya jure ina kallo ka kona shi a gabana ba ya manzo sallallahu alaihi wasallam zuciyata ba ta iya wannan qala ya ummu alqama sai manzo Allah ya ce ya ke mahaifiyar alqama ki sani azabullahi azabar da Allah zai yi wa alqama ashaddu wa abqa ita tafi tsanani kuma ita mai wanzuwa ce ba mai yankewa bace ba fa inna to ita tafi tsanani wa abqa kuma ba mai yankewa bace fa inna sirruki an yaghfira Allah lahu domin idan kin so Allah madaukakin sarki ya gafarta ma danki fardi anhu to ki yahe mishi ki zaman to kin daina hushi da shi fa wallazi nafsi biyadihi yace wallahi na rantsi da wanda raina yake hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yantafi'u alqama bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi manzo Allah sai da ya rantsi yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yantafi'u alqama baya taba amfanar da alqama bi salati sallar shi ba za ta taba amfanar da shi ba wala bi siyami azumin shi ba zai taba amfanar da shi ba wala bi sadaqati sadaka shi ba za ta taba amfanar da shi ba ma damata alaihi saqitatun matakar ke mahaifiyar shi kina hushi da shi babu yanda za a yi wannan sallolin nashi da azumukan nashi su amfanar da shi a gaban Allah he dai idan kin yahe mishi matakar biki yahe mishi wato wannan sallolin za su yi a banza fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah inni ashhadullah lalle ni ina sheda wa Allah madaukakin sarki wa mala'ika ina sheda da Allah da mala'ikun Allah da kuma duk wasu musulmai anni qad raditu an waladi alqama take cewa ina sheda wa mala'iku ina sheda wa Allah ina sheda wa duk wasu mutane cewa lalle ni a yanzu na yarda da alqama na yahe mishi na yahe ma alqama a yanzu kadiba kaga fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in taliki ya bilal ilayhi ya bilal ka tai zuwa gare shi wanzur hal yastati'u an yaqula la ilaha illa allah am la ka je ka gani gidan shi yanzu a yanzu shin yana iya cewa la ilaha illa allah ko bai iya cewa la ilaha illa allah fala'alla ummu alqama takallamat bima laysa fi qalbiha la'alla mahaifi alqama ta ji tsoron mu kona shi ne tana hadin abinda ba cikin zu ba me yake da suna ba a cikin zuciyarta yake ba haya'un minni saboda kumiyata amma ku je ku ga shin yanzu ya iya cewa la ilaha illallah fantalaqa sai bilal ya tayi fa sami'a alqama min dakhili dar yaqulu la ilaha illallah kadiba ka juha ya taho zai shiga gidan kafin ya shiga gidan da kofar gidan yake jin sautin alqama yana cewa la ilaha illallah daga kofar gidan yake shi alqama yana cewa la ilaha illallah فدخل بلالا فقال يا هؤلاء ان سخط ام علقمه حجب لسانه عن الشهاده yake cewa ya ku wa'annan mutanen wanda suke tare da shi yace hushin da mahaifiyar alqama take akan shi shine ya hana alqama ya hana halshen alqama yace la ilaha illallah wa anna ridaha amma kuma yanzu yadda ta yarda da alqama ta yafe mishi halshen sai halshen nasa me yake da suna yardar da tai da shi sai ya saki halshen shi yace la ilaha illallah thumma mata alqama min yawmi a wannan yinin alqama ya mutu fa hadaruhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen shi fa amara bi ghasli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a wanke shi a mishi wankan gawa aka yi mishi likafani thumma salla alaihi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallah wa hadara dafnahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci abin da ya shahi janaiza shikenan thumma qama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ala shafiri qabrihi akan geban kabarin shi alqama wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku wa'inda kuke sahabbai wanda kuka yi hijira daga makka kuka zo da kuma wa'inda kuke yan madina min fadli zawjatihi ala ummihi man faddala zawjatahu ala ummihi duk wanda ya fifita matar shi akan mahaifiyar shi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to akwai tsinuwa Allah akwai tsinuwan mala'iku akwai tsinuwan mutane gabaki daya akan shi duk wanda ya fifita matar shi akan mahaifiyar shi la yaqbalu Allahu lahu sarfan Allah baya taba amsan mishi komi wala adlan zai yi wani ciyarwa ne ko zai yi wani abu Allah ba zai taba karba ba illa an yatuba sai idan ya tuba an yatuba ila Allah azza wa jalla ya tuba zuwa ga Allah madaukin sarki wa yuhsinu ilaiha kuma yaje ya kyautata mu'amalar shi da mahaifiyar shi wa yatlubu ridaha kuma ya nemi yardan mahaifiyar shi in ko bai yi haka ba to ya sani tsinuwar Allah da tsinuwan mala'iku akan shi kai da tsinuwan mutane gabaki daya ma faridallahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rihe da wannan magana yace faridallahi ku sani cewa yarda Allah fi ridaha tana karkashin yardan mahaifiya duk wanda duk mutumin da mahaifan shi suka yarda da shi wallahi tallahi Allah ne ya yarda da shi wa sukhtillahi kuma hushin Allah fi sukhtiha yana karkashin hushin mahaifiyar mutum duk wanda iyayen shi suka yi hushi da shi wallahi tallahi ya sani Allah ne yake hushi da shi to ina mutan da na ambata shi a wanda take hada da mahaifiyarta yaya halin ta zai kasance a wajen Allah kai ka san ba sai an misalta ba fa nas'alu Allah an yuwaffiqana li ridahu wa an yujannibana sakhtahu innahu jawadun karimun raufur rahim muna roƙon Allah madaukakin sarki ya muna dace da yardarsa ya kuma sanya iyayenmu su ci gaba da yarda da mu kada iyayenmu su yi fushi da mu wannan kissar na tsallake abubuwa da dama don in zo saboda naga lokaci yayi don in zo kanta me yasa na kawo wannan kissar ba dan komai ba sai saboda in nuna mana in ja mana hankali akan cewa wallahi tallahi diyanda zamu bata ma iyayenmu rai har damuwa ta yito a huskar su wallahi tallahi to akwai abin da zai same mu babu yanda sai ai ka bata ma iyayen ka rai kuma kai ka zaman to ka ji dadi ko kuma ranka yayi sanyi a wajen Allah madaukakin sarki ba zai taba yiwa ba shi yasa duk abin da kai ma iyayenka to ƴaƴanka sai sun yi maka ninkin baninki in ka kyautata ma iyayenka ƴaƴanka za su kyautata maka in ka munana wa iyayenka ƴaƴanka za su munana maka in izgili kake ma iyayenka to watakila izgilin da ƴaƴanka za su maka wallahi tallahi kai baka ma san shi ba in ka kashe mahaifanka wallahi ƴaƴanka ina ga gunduwa za su yi da kai ba kashe ka kadai za su yi ba Shi yasa mai littafin abokin hira ya kawo wani labari ne wanda wai kai malam shi yasa shi yana ga cewa akwai labari guda biyu da ya kawo zuwa uku in ban manta ba yanzu dai ina tana da biyu ya ka labari na harko akan mutun yayi kokari ya kyautata ma iyayen shi wani bawan Allah ne wai shi yana ga zai ramawa baban shi irin kyautatawa da yayi mishi da iya yaro bayan ya girma ne ya zama mai kuɗi ya gina gida beni da sauransu sai samanto ya taho kawai ranar ya ji wa'azi ne an ce a kyautata ma iyaye ai suna da matsayi kaza suna da kaza kawai sai ya taho ranar sai ya zo ya ce ma baban shi baba me kake so a yau amma sai mahaifin nashi ya fahimci me yake so yana so ya rama mishi irin alherin da yake sai ya ce kawai lemun zaki nake so guda 10 lemu kawai kaje ka sayo min guda 10 masu zaki su kadai nake so ya tafi kasuwa ya sayo kondo guda ya kawo shi yana ga yayi abin kirki ya kawo sai mahaifin shi ya ce ka bare min guda 10 nake so dauko su ka bare min su duka guda 10 ne ya dauko su ya bare
bayan ya bare sai ya ce to yanzu ina so ka goye ni ka dora ni saman beni can sama ya goye shi ya dauki wannan lemon guda 10 suka hau sama a can yake so ya sha kawai da suka hau sama ya zauna saman kujera sai ya dau lemon guda kamar zai sa a baki sai ya cillo shi kasa daga beni ya cilla shi can kasa yace da Allah ya saukaka dauko sai ya sauka ya dauko iya dawowa sai ya dauko na biyu kamar zai sa a baki sai ya sake cilla shi can kasa ya kawo ya ashe yace koma ka dauko wancan ya kara sabka ya dauko yana dawowa kafin ya zo sai ya dauko na uku kamar zai sa a baki kuma sai ya sake cilla shi kasa sai da aka yaka an zo wajen na bakwai sai ce wai baba wai menene menene kake aikata haka me haka sai ya ce ai wajen da nake so a zo kenan yace tunda ka muni tambaya me nake so na fahimci cewa wai kana so ka saka karama abinda na maka ne na kyautatawa yace to ka zauna ka ji yace wani lokaci irin haka yace tun kana yaro karami kana wasa baka ma san me ake yi ba yace kawai kaga kwallo balo kace billahi allazi la ilaha illa huwa sai na saya maka na tai na sayo maka yace na kare sallar asur kenan na zo gida kace sai na dauke ka na dora ka sama a can za ka yi balo yace da na dora ka sama kawai sai kake cillo ta da gangam cul ka cillo ta kasa in ka cillo ta kasa sai kai kuka kuma sai na sabka na dauko maka ina sabkowa in ka maka kawai da ka dan wannan kawai za ka sake cillawa kana da riya kuma sai ka ware kuka sai na sabka na yace tunda aka yi sallar asur har sai da aka yi kiran sallar la'asar haka nake yi ban taba cewa na gaji ba ka cilla in sauka da sauki sauki in zo in dauko maka wai wannan na rana guda ne yake gaya mishi shi yanzu gashi bai mun zaki ba amma yi ba amma kai 10 ba tuni har ya gaji to ka diba ka wai shi yana so ya yi mi ya rama wai abinda iyayen shi abinda mahaifin shi ya mishi shi yasa wallahi ba za mu taba iyawa ba labari na gaba shi kuma ya ka labari ne shi ma mai abokin hira an ban manta ba ina ga cikin shi ne shi kuma labari ne ya ka akan wani da ya gina gida ne ya gina ya dan shi ne ya tashi sai plan kin gidan da a gina mishi sai zo yake gaya ma baban shi yace baba ga fa irin gidan da zan gina nan shine dakin mata nan matata wacce nan za ta shiga wannan kuma duka falo na ne nan ne za a aje kaza can a aje kaza can a aje kaza nan kuma wajen hutawa ne nan wajen kaza ne haka yake gwada ma baban nashi nan dushi nan wace ce kawai sai baban nashi sai ga wani dan waje dan karami daga can barin gida can sai ce wai can baka ce nawa ne yace ai baba can inda zaka shiga yace baba ai can inda zaka shiga ne yace ni kuma yace eh mana yace baba na ga kakanmu mana dan dakin dan akurkin da aka mata gashi can wancan dan abu shine ni ma yanzu in na girma kenan dan dakin da zan maka wannan dan kurkurin ne shi ma yafi shi uban dan dakin da ya mata wannan dan tsungurin daki ne a gehen gida shine shi ma ya gwada mishi yace ai baba wannan dan abun ce ai nan nan ne zaka shiga in na gina gida to ka diba kaga ba shine na so in ka ba wanda yake cikin littafin abokin hiran shi labari ne da ya kawo akan wani bawan Allah wanda irin hilani ne ka san hilani musamman ba yanzu ba da yake an shigo cikin gari an zama yan gari yanzu a da ka san daga munbar barin sa kaina ciki daga munbar daji wancan wajen sai mu je wani waje can ma sai mu plasan kayan mu ko ba haka ne ba sai aje to irin haka suna cikin daji ne da shi da matar shi da dan su to shi yana son wannan dan sosai da sosai da kuma mahaifiyar shi yanzu sun tashi daga tsohon masaukin ana gobe da asuba za su tashi daga tsohon masaukin sai ya gaya matar shi sai ya ce ki shirya da asuba za mu tashi tun kafin mamma ta tashi za mu tahiyyar mu bar wajen amma ba za mu tayar da ita ba tana kwana za mu tamu tayar mu saboda dama tana damun mu mu je inda za mu more mu hutawan mu kaza sai ta ce to ba ta ce mishi kuma ta ce ba matsala kawai ita kuma da ta tashi sai ta kai yaron jariri yana kwana dan nasu sai ta kai shi wajen uwar tashi sai ta tawo su bi bai lura babu yaron ba sai ta tawo su bi suka tai bai lura da babu yaro ba sai da suka ida zuwa an je inda za a zauna an zauna can to dama ya saba in ya zauna yana daukan jaririn ya rungume shi yana dan mushi wasa har kwana ya dauke shi kwana makamanta ka ko sai yake tambaya ta ina jaririn tace wani jariri tace wani jariri sai ce dan mu mana kaza kaza tace ai na shi ka ce mini inda zamu je mu huta ne mu morewan mu to kaga jaririn nan shi ma zai hana mu huta mu yi kaza kaza shi yasa kawai ni kuma na yanke shawara shi ma kai zai hana mu sai na aje shi can shi da mama kaga yanzu abin da ya hodi yace kura ko damisa zata zo ta cinye ta a can shikenan an huta da ita shine ita ma sai ta ce kaga yanzu kura sai ta hada su biyun duka ta je ta cinye su shikenan mun huta bai san lokacin da ya tashi ya koma tsohon masaukin da sauki ba ya tayyatar da mamma tashi ko ga tanan ta rungume jikanta tana mushi wasa yace mamma ku tashi mu tayi mun sauya noshe ne ya kama ta suka tayi take ce mushi kafin ya tayi take ce mushi wallahi tallahi tace wannan dan naka in zai rayu to kai ba damisa zai yi miyake da suna za ta cinye ka yace wata kila shi zai haka ramin ya binne ka da ranka in ba kai wasa ba to kaga wannan duka iya daga cikin abubuwan da ya kamata mu ringa hankaltawa saboda zai sa mu yi rayuwa wadda take mai kyau lokaci ya kai amma akwai wani dan baiti karami mai danda yana da bayanai amma dai zan takaita malam yake cewa li ummika haqqun law alimta kathiru kathiruka ya hadha ladayka yasiru fa kam laylatin batat bi fiklika tashtaki laha min jawaha anatun wa zafiru Allahu akbar wa fil wad'i law tadri alayha mashaqqatan فمن غصص منها غصص منها الفوائد يطير وكما غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك يسير سرير الله أكبر ورين سيانا يكي توا لأمك حق وانا ينا مغانا أكام مهيفي يعني يكي توا كي باوان الله كسني مهيفي يكا تنا دحكيها لو علمت كثير لو علمت دا كاسني كيدي تنا دحكي ديوا لأمك حق كثير لو علمت da ka sani kai dai da ka san mahaifiyarka tana da haƙi mai yawa akan ka yace kathiruka ya hadha ladayka yasiru yace haƙi wanda yake mai yawa wanda kai baka ma san iyakar shi ba misali yace fa kam laylatin batat bifiklika tashtaki yace so nawa ne mahaifiyarka lokacin da tana dauke da kai a cikin cikinta take kwana tana kuka saboda nauyin da kake mata a cikin ciki so nawa ne baka taba tunanin wannan ba ta kwana tana kuka ba dan komi ba saboda ni saboda ke ko saboda ni ko saboda mu a cikin ciki muna ciki wanin saboda bala'i wallahi talla wani tun iya cikin ciki wallahi dan jaraba ne wallahi wallahi azalimi ne wallahi deja hannuwa dama a shimke suke ya dan bugo la haula wala quwwata illa billahi wallahi ta tashi ta gaza kwanci ta gaza zama ta gaza tsayuwa in ta ci abinci ba ta jin daɗi abinci mara daɗi shine take ci wai ba dan tana jin daɗin ba a kawai dai dan kar ta zauna ba ta ci komai ba ta ci kawai ta ci dan kar ta mutu ta ci dan kai ka samu karayu kai da kake cikin ciki laha min jawaha anatun wa zafiru a kewaye da ita ko da yaushe kawai radadi ne da damuwa ya za a yi Allah ya sauke ta lafiya kullum وفي الوضع لو تدري عليها مشقة yace kai lokacin da ta taho ma za ta aife ka baka san yaya wani irin mashaka damuwa wace irin hali ta shiga ba amma ka samu mutum wai yau musamman mata su suka yi ta kai shekara 18 wai majalisar dinkin duniya ta ce ita ma yanzu ta zama to mashura shike nan gani take mahaifiyar ta ta ma wata maƙiyar ta ce ƙarshe ta tsane ta kan tana cikin ciki ba ta yi makure cikin ki mutu tun kina cikin ciki in dai maƙiyar yake ce lokacin da ta aihe ki ba wanda ya san ta aihe ki tana iya sa ƙafa ta makure miki wuya ki mutu kuma ba wanda zai ce ita ta kashe amma kadiba kaga mu she gaba yake cewa wa kam ghasalat anka al-adha bi yaminiha yace so nawa take wanke maka dauda kashi ko bawali ko wani abu makamanta haka da hannunta na dama so nawa take yi hannun dama wanki so nawa biki san so nawa akai ba wallahi akwai wanda ta ci irin wannan abu wata kila cikin abinci ba wallahi wallahi tallahi mutun yana kai in ya kai wajen zai gani wama hijruha illa ladayka sariru yace kai ka saya ka jima cinyoyin ta bus kasance komi gare ka ba face gado ko da yosha kana saman cinyar ta kana kwance kaza 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 amma yanzu wai dan kin kai shikenan dai wai shikenan kawai dukin mance da wannan abubuwan la haula la quwwata illa billah Allah shi barin tsaya nan abun yana da yawa wallahi tallahi na gaji wallahi tallahi wallahi billahi alazim mu sani iyaye wallahi tallahi ba abun wasa bane ba duk wani abu da zaki wanda ransu zai bace kai ku saurara ku ji wai saba ma iyaye ba wai sai sun hito ba sun ce wa kai ka bata mana rai ko a ransu suka ji bacin ran wa ka shiga uku ko da baka sani ba a ransu kawai suka ji ka bata musu rai to ka shiga uku to ina ga wanda shi bayyanawa ma zai bacin ran nasu har ya bayyana har kaga ana kaiwa wai gidan alkali wai za a yi sulhu tsakanin iyaye da ayyansu kadiba kaji wace irin musiba ce wannan musiba ta kai musiba wai har sai an yi sulhu wai an zo wai za a yi sulhu kai malam Allah tsare mu wallahi duk wanda ya samu dama yi ma iyayen shi biyayya wallahi tallahi ya maida hankali yayi musu biyayya saboda yi musu biyayya shine kadai abin da zai tseratar da shi a nan duniya da kuma lahira Allah madaukin sarki ya sa mu ƙara yi ma iyayen mu biyayya Allah madaukin sarki ya sa iyayen mu suna yin farin ciki da mu Allah madaukin sarki ya kare mu da aikata wani abu wanda zai sa ransu ya bace ma balle har su ce sun yi mushi da mu nan shine zan tsaya a ƙarshe da gaskiya na dan tsallake abubuwa da yawa ba dan komai ba saboda lokaci da fatan abinda nau'i daidai Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya wajen lada inda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله